له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sadar da mu a daidai wannan lokaci a wannan radio ta Al-Huda da Magaram domin tattaunawa a ƙarƙashin wannan shiri namu mai albarka wato addin wal akhlaq. Ɗan uwa musulmai, wannan shiri ne wanda yake gabatuwa a daidai wannan lokaci a kowace ranar Laraba daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9. Mai shiryawa da gabatarwa Abdullahi Muhammad Usman, Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto shine jagora a dukkan rayuwarmu. ‘Yan uwa, wannan hili mai albarka mun mushi taken addini wal akhlaq, wato addini da halaye, wanda addinin musulunci na ɗan adam baya kammala ya samu kamala, dole sai wannan ɗan adam in ya zamanto yana da halaye kyawawa, ya yi koyi da annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya samu tazkiya rabbaniya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, ya kai manzon Allah, lalle kana saman halaye da ɗabi'u mafiya kyawu. ‘Yan uwa, darasin da ya gabata mun yi bayani akan al-ihsan, wato kyautatawa, wanda wannan kalima ta kumshi kyautatawa cikin mu'amala, kyautatawa cikin zamantakewa, kyautatawa cikin kasuwanci, kyautatawa cikin maganganu. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, a wannan sati mai albarka, a daidai wannan rana ta 25 ga watan 12 2019, wanda ya dace ma 28 ga watan Rabi'un Thani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina ta 1441, a yau da izinin Allah maɗaukakin sarki za mu ɗauki sabon maudu'i wanda yake tattaunawa akan mafi kyawun halaye wanda da ɗan adam zai siffantu da su, insha Allahu zai zamna duniya lahiya, wanda kuma karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maudu'in shi ne husnul zan, wato kyautata zato. Kamar yadda na yi bayani kai tsaye wancan sati, mun yi bayani akan kyautatawa. To, da haka ‘yan uwa musulmai, wajibi ne a gare mu zamanto muna kyautata zato da tsammani a rayuwarmu ta juna. Wallahi, duk mutumin da ya zamanto baya kyautata zaton shi game da al'umma ta musulmai, game da jama'un da yake rayuwa da su, game da matar shi, game da makwabtan shi, to ba zai zamna lahiya ba. Don haka yana daga karantarwa ta addinin musulunci mu zamanto muna kyautata ma juna tsammani, wanda yana daga cikin mafi kyawun halaye wanda addinin musulunci ya karantar da mu. Don haka anan kalima ce ta Larabci, in an ce husnul zan. Husnul zan, ‘yan uwa musulmai, shi ne kyautata tsammani, Larabci ne. Don haka, kamar yadda muke tabbatar da wannan shiri namu, za mu yi ta'arifin kalima da Larabci, bayan haka mu kawo ma'anarta amma wurin malamai islahan. Za mu tabbatar da ayoyin Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da dukkan halin da muka ɗauka. Bayan haka za mu kawo aqwalul ulama, wato maganganu na malamai. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akan gaskiya. ɗan uwa musulmai in an ce husnu zanna shine kyautata tsammani, da larabci ana cewa al-husnu naqidul qubu, in an ce wannan abu mafi kyawo ne ko mai kyawo aka san shi shine mara kyawo. Yuqalu rajulun hasan wa imra'atun hasana, da larabci ana cewa rajulun hasan namiji kyaukyawa, wa imra'atun hasana haka mace kyaukyawa. ‘Yan uwa musulmai ana cewa hassantu shay'a tahsinan, ai zayyantuhu, na kyautata abu, na ƙawata shi, na gyara shi, bi ma'ana zayyantuhu, ai na mishi ado. Walhasana khilafu sayya, idan aka ce abu kyaukyawa menene aka san shi ko saɓanin shi, shine abu mummuna. Don haka a wurin malamai idan aka ce husnul zann, Imam al-Jurjani yake cewa az-zannu huwa al-i'tiqadu ar-rajih ma'a ihtimalu an-naqid, idan aka ce tsammani, kyautata tsammani shine kudurce abin da yake mafi rinjaye, duk da za a iya samun akasin hakan. Kenan zaka kyautata tsammaninka, zatanka mafi rinjaye akan abu, duk da cewa za a iya samun sabanin haka. Wannan shine ake nihi da husnul zann. Wasu daga cikin malamai ɗan uwa suka ce az-zannu ahadu tarfayi shak birujahan, shine abinda ake nihi da zato, ɗaya daga cikin ɓangare na shakku, duk da ka tabbatar da rinjaye guda. Wani ta'arifi ‘yan uwa musulmai, idan aka ce husnul zann, malamai suka ce tarjihu janibul khair ala janibul shar, duk lokacin da aka faɗi wannan kalima ta kyautata tsammani, kyautata zato ga abokananka ko abokananki, ga maƙwabtanka ko maƙwabtanki, abokanan aiki da makamancin haka, shine malamai suka ce tarjihu janibul khair, shine ka rinjayar da ɓangare na alkhairi ala janibul shar akan ɓangare na sharri, wato ka kyautata ma ɗan uwanka tsammani da tunani akan dukkan abin da zai aikata, la'alla ay alkhairi, ko kuma ga abin da yake nufi da abu kaza lokacin da ya aikata kaza. Kada ya zamanto ana ɓangarar da, ana tabbatar da janibi na sharri akan janibi na alkhairi. ‘Yan uwa musulmai, kamar yadda muka yi bayani, ayoyi na alƙur'ani sun zo masu yawan gaske wanda suke karantar da mu kyautata ma junan mu tsammani, mu kyautata zato ga al'umma ta musulmai. Wallahi ba za mu ci gaba ba mu samu alkhairi, dole sai ya zamanto junanmu yana mutunta juna tare da kyautata ma juna tsammani. Kaɗan daga cikin ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul hujurat, Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minaz zann, Allah ke cewa inna ba'da az-zanni ithm, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, Allah ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Wato ‘yan uwa musulmai, Allah ke cewa ya ku wanda kuka yi imani, musulman duniya gabaki ɗaya, na Niger ne, na Nigeria ne, na Mali ne, na Amerika ne, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani, Allah ce ijtanibu katiran minaz zann, wallahi ku nisanci da yawa daga cikin zato. Allah ce inna ba'da az-zann ithm, lalle wani shashi na zato, muna na zato da tsammani, tunanin abin da yake akasi na alkhairi, rinjayar da sharri, Allah ke cewa ithm, wallahi wannan zunubi ne. Sai Allah ce wala tajassasu, ya ku bayin Allah kar ku rika bibiyar juna wajen bincike cikin labarurruka da cikin aiki da suke aikatawa, Allah ya ce wala yaghdab ba'dukum ba'da, kar ya zamanto junanku yana yin ghiba da juna, wato ba ku da aiki sai yi da mutane. Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, shin yanzu ɗaya daga cikinku yana son ya ci naman dan uwan shi bayan ya mutu, wallahi za ku kyamaci haka, wanda abu ne abin kyama. Allah ya ce wattaqullaha, dan haka ku ji tsoron Allah, inna Allaha tawwabur rahim, lalle Allah mai tu amsar tuba ne, mai gafara ne, Allah mai jin kan bayin shi ne lokacin da suka tuba suka koma zuwa gare shi. ‘Yan uwa musulmai, wannan aya mai girma da muka karanta a wannan wuri tana faɗakar da mu mahimmancin kulawa da zamantakewa tsakanin juna. Ka kyautata mini tsammani in kyautata maka tsammani, zama da za mu riƙa yi ya zamanto zama ne na Allah. Kar ka riƙa yi da ni, kar in riƙa yi da kai. Wuraren da ake zamnawa, majalis, wato mazamna, kar ya zamanto an wohinta da ambatan Allah sai zantuttuka na mutane. Haka Allah ke cewa kar ya zamanto ba ku da aiki sai yawan yin zato game da al'umma. Allah ya ce wai shin ɗaya daga cikinku yana son ya ci naman ɗan uwan shi bayan ya mutu, wannan abin kyama ne ya ‘yan uwa musulmai. Da haka Allah ke cewa fakarihtumuhu, ku daina, wannan abu ne wanda ba ya da kyawu. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah cikin rayuwarku, ku sanya Allah a gaba cikin mu'amalarku da zamantakewarku. Allah ce inna Allaha tawwabur rahim, lalle Allah mai karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne da rahama. Ibnu Hajar Al-Haythami yake cewa aqaballahu ta'ala bi amri bi ijtinabi dhann, ka duba yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada lamarin shi bayan ya kirayi mummunai ya tsawatar da su akan cewa su nisanci zato. Yace wa allala zalika bi anna ba'd adh-dhann ithm, Allah madaukakin sarki ya bayyana ya waddaha cewa lalle wani shashi daga cikin zato haramun ne kuma daukan zunubi ne. Mala yace wa huwa ma takhayyalat wuqu'uhu min ghayrika min ghayri mustanadin yaqiniyyun laka alayhi, da abinda kaji an ce zato shine duk abinda zaka raya mu zuciyarka, kana tunanin abin nan haka ne zuwa ga wani ɗan uwanka ba tare da wani dalili ba wanda ya tabbata. ‘Yan uwa musulmai, so nawa muke sanya tsammani da zato ga ‘yan uwanmu, alhali abin nan ba haka nan ba ne. So nawa za ka ɗauki ɗan uwanka, maƙwabcinka, ka ɗauke shi a matsayin maƙaryaci, alhali ba shi ba ne ya faɗi labarin nan. So nawa za ki ɗauki maƙwabciyarki a matsayin mazinaciya, alhali ba ta aikata alfasha. ‘Yan uwa musulmai, idan muna buƙatar zaman lahiya, wallahi dole sai mun nisanci munana tsammani tsakanin juna. Imam Tabari Allah ji kanshi da rahama yake cewa ƙarƙashin wannan aya Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa ya ayyuhal ladhina sadaqu Allah wa rasula, ya ku wanda kuka gaskata Allah da manzon Allah. Allah ce la taqrabu kathiran min adh-dhann bil mu'minin, wallahi ka shedi kar ya zamanto kuna kusantar bayin Allah da zatan da ba ku da tabbaci akan haka. Wa zalika in tazunnu bihim su'an, musamman ya zamanto kuna musu mummunan tsammani. Sai ce fa inna adh-dhanna ghayra muhaqqin, wannan malami yake cewa saboda duk mutumin da yake da zato akan wani ba ya da tabbaci akan wannan abin da yake tsammani haka ne ko ba haka ba. Malamin yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ijtanibu kathiran min adh-dhann, ya ku bayin Allah ku nisanci da yawa daga cikin zato da kuke aikatawa. ‘Yan uwa musulmai, wannan aya kai ka ce a jiya ko yau ne ta sabka a cikin al'umman musulmai. Wallahi akwai wanda rayuwar shi gabaki ɗaya ba shi da aiki, ya yi tsammanin wane ya yi kaza, ya je ya ba da labari ga su wancan suna aikata kaza, labarurkan shi gabaki ɗaya zai gina su a tsammani. To kaga wannan ba aiki bane na alkhairi, bari ma dai yana jayo ma al'umma sharri. Da haka a nan wannan malami yake cewa ku nisanci da yawa daga cikin zato kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni. ‘Yan uwa musulmai, aya ta biyu wanda zan karanta mana a nan shi ne lokacin da Allah subhanahu wa ta’ala ya sabkar da ayoyi a cikin Alƙur’ani, aya kamar guda goma, bayan an yi ma Aisha radiyallahu anha kazafi, Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da ayoyi guda goma a cikin Alƙur’ani domin wanke wannan baiwar Allah a game da tsammanin da aka yi mata na zina. Allah subhanahu wa ta’ala yake tabbatar da cewa kashedi ga bayin Allah lokacin da za a kawo muku labari na ƙarya, me zai hana ku yi tsammanin alkhairi ga duk wanda za a kawo muku labari a kan shi? ‘Yan uwa musulmai, wannan kissa ce wadda ta tabbata a tarihin musulunci, za ka same ta a cikin littattafai na malamai. Ayoyi na Alƙur’ani sun tabbatar da ita. Aisha radiyallahu anha an mata kazafi na cewa ta yi zina, sai Allah subhanahu wa ta’ala ya wanke ta a cikin suratun Nur a ayoyi kamar goma wanda malamai suka yi bayani, kama tun daga innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, Allah ke cewa la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, Allah ce li kulli mri'in minhum maktasaba min al ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Karshe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu wa anna allaha tawwabur rahim ko wa anna allaha raufur rahim. ‘Yan uwa musulmai, waɗannan ayoyi guda goma sun sabka akan bayanin Aisha radiyallahu anha. A cikin wannan ayoyi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka haza buhtanun azim. Wai min yasa ya ku bayin Allah, min yasa ya ku mummunai lokacin da aka zo aka ba ku labarin cewa Aisha radiyallahu anha ta aikata zina, min yasa ba ku ce ba mu ba ruwanmu cikin wannan magana, min yasa ba ku kame bakinku ba, min yasa ba ku faɗi cewa tsarki ya tabbata ga Allah ai wannan ƙarya ce aka ƙirƙira ma baiwa Allah nan Aisha radiyallahu anha. Allah ke cewa ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada, Allah yana muku kashedi kar ku sake haka ya ku bayin Allah, in kuntum mu'minin, in dai har kun zamanto mummune nagari. Allah ke cewa wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim, Allah maɗaukakin sarki yana bayyana muku dokokin shi, ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle Allah mai ilimi ne wanda ya kai matuƙa cikin ilimi, Allah mai hikima ne. Karshe Allah ke cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, Allah ke cewa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kaga waɗanda suke so su yaɗa banna a doron ƙasa game da lamarin bayin Allah mummunai, ka zo ka ce wane ya aikata kaza, alhali zato ne da tsammani, ba ka da tabbaci akan cewa wannan bawan Allah ya aikata kaza, Allah ke cewa wallahi suna da azaba mai raɗaɗin gaske. Tun a duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haka kuma a gobe kiyama, Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah kadai ne ya san haƙiƙanin lamari, ya ku bayin Allah ba ku san ba menene yake faruwa. Da haka anan ‘yan uwa musulmai, waɗannan ayoyi da muka karanta Allah maɗaukakin sarki ne yake yi mana wa’azi, yake tunatar da mu, min yasa lokacin da za a ba ku labarin wane ya yi kaza ba za ku ce wannan abin ƙarya ba ne, min yasa lokacin da za a jehi baiwa Allah ko bawan Allah a ce ya yi abu kaza muna tsammanin kazan nan kaza ne, min yasa ba za ku ƙaryata haka ba? To in ku kuna son zaman lahiya, dole duk mutumin da ya kawo labari akan zato da tsammani, wajibi ne ku ƙaryata shi akan haka, ku nuna cewa wannan abu ne wanda bai dace ga addinin musulunci ba. Da haka a taƙaice, ‘yan uwa musulmai, waɗannan ayoyi da muka karanta a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana zargan bayin Allah wanda suka zamanto ba su da aiki sai muzan ta tsammani ga bayin Allah ɗan uwansu. Mugun tsammani, zargin bawan Allah, tunanin abin da yake ba haka nan ba. Malamai suke cewa ƙarƙashin wannan aya, inna zannul mu'minina ba'duhum asharru ithm, wato lalle zaton da mummune za su zamanto suna yi ma junansu zato na sharri. Tunanin abin da yake ba haka nan ba, wani ɗan shan giya ne alhali ba ka da tabbaci akan haka. Na gan shi ya biyo ta wuri kaza ko na gan shi ya ɗauki kwalba kaza. Abin nan da mutum yake aikatawa ai sana'a shi ce, alhali ba ka da tabbaci akan haka. Ya kai bawan Allah, wallahi ka tuna sakamakon da Allah maɗaukakin sarki zai yi maka a gobe kiyama. Za a tada ka da kai da wanda ka yi ma wannan tsammani, Allah maɗaukakin sarki ya yi muku hisabi. Malamai suke cewa li anna Allah nahahu, min yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi mugun tsammani da zato? Allah maɗaukakin sarki ya hane shi saboda abu ne wanda yake sabbaba bala'i a cikin al'umma. ‘Yan uwa mu tambaye kawo nan, so nawa za a ɗauki mutum da mummunan tsammani a cikin unguwa a ce wane maƙaryaci ne, wane ga abin da yake aikatawa, wane ga sana'ar shi, wane ga aikin shi, alhali kuma gabaki ɗaya tsammani ne da zato. Da haka wannan sharri ne a cikin al'umma. Malamai suke cewa duk mutumin da ya zamanto yana aikata haka, waman yaf'alu ma naha Allahu faqad waqa'a fil ithm, duk mutumin da yake afkawa cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana, abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan abun bai dace ba, to wallahi tabbas ya faɗa cikin zato da tsammani, ya faɗa cikin zunubi mai yawan gaske. A gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi sakamako akan haka. ‘Yan uwa musulmai, in mun koma ɓangaren hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cikin wani hadisi, yake cewa iyyakum wazzan, ya ku bayin Allah ina hana ku kashedi, ina hana ku game da tsammani, mummunan zato, tunanin wane ya aikata kaza, na ga wane ya yi kazan nan kaza ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kashedinku, na hane ku game da tsammani. Manzo Allah ya ce fa inna zanna akdhab alhadith, saboda kaga tsammani, kaga zato, wannan shine mafi ƙaryar zanci. Duk mutumin da zai zo ya ce naga an yi kaza, ai ina tsammani kaza ne, yanzu nan naga wane da wacce, ai wannan mutumin ɗan bibiyan mata ne, to alhali kai baka sani ba. Wannan bawan Allah la'alla yayar shi ce, la'alla mahaifiyar shi ce, la'alla ƙanwar shi ce, kaga ka gina abin da kake tsammani akan abin da yake saban Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna zanna, kaga zato, ya kai bawan Allah akzab alhadith, shine mafi ƙaryar zanci. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tajassasu, ya ku bayin Allah musulmai, kar ya zamanto kuna bincike wajen neman labarin junanku, kar ya zamanto kuna hamar sai kun bibiyi ɗabi'u da halaye na mutanen da kuke rayuwa da su. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tahassasu, kar ya zamanto a koda yaushe kuna bincike cikin sirrin mutane. ‘Yan uwa musulmai, so nawa za ka ga mutumin da zai huto daga gidan shi da sahe, amma kuma babu abin da yake kokari face ya bibiyi labarin me yake faruwa, mi wane ya aikata, mi wacce ta aikata, ya labari? Wannan ɗabi'u ne wanda addinin musulunci bai yarda da su ba. Da haka anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tajassasu. Anan malamai suka ce me ake nihi da at-tajassus? Shine tatabbu'u akhbarin nas, shine ka rika bibiyar labarin mutane, wai dole sai ka ji abubuwan da mutane suke aikatawa. Aw tasammu'u aw tubsir ma yaqa'una bihi, ko kuma ka rika hamar sai an baka labari ko kuma sai ka bincika ka gano menene mutane suke aikata. Manzo Allah ya ce wala tahassasu, kar ku rika neman sirrin junanku ya ku bayin Allah. Manzo Allah ya ce wala tahasadu, ya ku bayin Allah kar ku zamanto kuna hasada tsakanin junanku, saboda hasada tana sabbaba bala'i a cikin al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala tadabaru, kar ya zamanto kuna tabbatar da sabani a junanku. Wala tabaghadu, kar ya zamanto kuna kiyayya da hushi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, manzo Allah yake cewa ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna, wanda Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, lalle mummune ɗan uwan juna ne. Allah yake cewa ku daidaita tsakanin junanku cikin mu'amala, ku kyautata tsammani tsakanin junanku, ku yi kasuwanci cikin alkhairi. Da haka nan manzo Allah yake cewa wa kunu ibadallahi ikhwana, ya ku bayin Allah ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna. Kaga a wannan hadisi ɗan uwa masu daraja, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mumin wajibi ne mu nisanci mugun tsammani, mugun tunani, mummunan zato ga ɗan uwanmu musulmai. Manzo Allah yake cewa lalle tsammani shine mafi ƙaryar zance. Duk abin da zaka je ka bada labari, ina tunanin kaza ko ina tsammanin kaza, manzo Allah yake cewa wannan shine mafi ƙaryar zance. Imamun Nawawi yake cewa wannan hadisi yana karantar da mumi annahyu an su'iz zann, wato hani kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan munana tsammani ga bayin Allah musulmai. Kar ka zamanto halinka shine tunanin wane ya aikata kaza ko wacce ta aikata kaza, ka shagaltu da irin halayenka, ya zan gyara zamana, ya zan kyautata alaƙata da mutane, ya zan tuna gobe Allah subhanahu wa ta'ala da irin hisabin da Allah maɗaukakin sarki zai mai. Imamul Khattabi yake cewa wannan hadisi yana karantar da mumi tahqiqu zannu wa tasdiqu, shine duk abin da zaka yi ka tabbatar da zato, duk labarin da zaka bada ya zamanto kana da labari akan gaskiya abin da zaka bada labari akan shi. Da haka ɗan uwa musulmai, samun alkhairi a cikin al'umma, samun zaman lahiya, al'umma ta zamanto ba tare da hasada da kyashi da hwaɗace-hwaɗace da rigima, shine ya zamanto ana kyautata ma juna tsammani. Koda mutum ya aikata wani abin da kake gani sharri, rinjayar da ɓangaren alkhairi domin ka kyautata mishi tunani da tsammani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Ibn Abbas, yarda Allah shi tabbata a gare su, yake cewa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-Ka'ba, wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi duba zuwa ga Ka'aba. Wa qala, sai manzo Allah yake cewa marhaban biki min baitin, madalla ko marhaba a gaishe ki. Wannan shine mafi girman daki, shine dakin Ka'aba. Manzo Allah ya ce ma a'zamuki wa a'zamu hurmatuki, ya kake tunanin girma da daukaka na Ka'aba, me ya kai girman ki da falalaki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa walil mu'min a'zamuki wa a'zamu hurmatuki, amma kuma mu'min, mutum musulmi mu'min, ya hi ki falala, ya hi ki daraja, ya hi ki daukaka. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa walil mu'min a'zamu hurmatun inda Allah minki, kaga mutumin da yake mummuni shi yahi daukaka da daraja a wurin Allah game da ke wannan Ka'aba. Yace inna Allah harrama minki wahidatan, manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya baki alhurma daya daya, ya mutunta ki, ya kimanta ki. Wa harrama minal mu'mini salasa, amma kuma man Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alhurma, ya haramta wasu ababe ga mutum mummuni abubuwa kamar guda uku. Manzo Allah ya ce damu, haramun ne a zubda jinin mutum mummuni, wa maluhu haramun ne a ɓata dukiya ta mutum mummuni, wa Allah yu zannu bihi zanna su, manzo Allah ke cewa kuma kar Allah ya hana kar a yi ma mutum mummuni mummunan tsammani, mummunan zato. Haramun ne ga musulmi ya yi ma ɗan uwan shi musulmi mummunan tsammani. To kaga ana ƴan uwa musulmai, wannan hadisi yana karantar da mumi falala da daraja da irin kima ta mutum musulmi. Wallahi Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka mutum mummuni, ya ba shi daraja, bal ma ya haramta a zubda jinin shi, ya haramta a kwaci dukiyar shi, ya haramta a yi mishi mummunan tsammani. Idan kana zama da musulmai, ka zamna zama kyaukyawa, ka kyautata musu tunani, ka mu'amalance su amilin nasu mu'amalatan hasana, mu'amala kyaukyawa. ‘Yan uwa musulmi, wannan hadisi a takaice yana karantar da mumi kyautata tsammani ga bayin Allah, kyautata zato ga wanda suke musulmai. Samun alkhairi da daraja yana tare da mai kyaukyawar mu'amala tsakanin juna, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya zamanto yana yi a rayuwar shi. Manzo sallallahu alaihi wa sallama baya munana ma mutane tsammani, baya zaton abun da yake sharri ga al'umma. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yana kyautata tunanin shi da tsammanin shi tsakanin shi da musulmai. Haka ya rayu da bayin Allah sahabbai, haka ya zamna da su tsawon shekarun da yayi a Makka, haka ya kyautata mu'amala tsawon shekarun da yayi da bayin Allah a Madina sallallahu alaihi wa sallam. ‘Yan uwa musulmai, wannan hadisi wanda muka karanta shi ma yana tabbatar da mu kyautata tunani da tsammani ga junanmu, samun alkhairi da falala yana tare da mu kyautata tsammani da tunani kyaukyawa ga bayin Allah. Hadisi na uku wanda nake so in karanta mana a nan ‘yan uwa masu daraja shine hadisin Safiya. Wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Safiya ɗaya ce daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani lokaci ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tazuruhu fi itikafi. Wannan mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ziyarci manzo Allah yana cikin itikafi, wato yana cikin ibada a masallaci. Fil ashr al awakhir min ramadan, a cikin goma na karshe na ramadan. Fatahaddathat indahu sa'a, sai suka zamna suka tattauna da manzon Allah tsawon wani dan lokaci. Thumma qamat, bayan haka sai ta tashi tana so ta koma gida. ‘Yan uwa musulmai, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biyo ta, zai tattaka domin ya yi rakiya gare ta. Marra rajulani min al-ansar, sai ga wasu mutane guda biyu daga mutanen ansar. Fasallama ala rasulillah, sai suka yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato mutane guda biyu sun wuce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tare da matar shi Safiya. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu, ala risilikuma, ku zamna ko ku tsaya ku dakata, innaha Safiya, wannan matar da kuke gani Safiya ce. Innaha Safiya, manzo Allah yake cewa wannan mata da kuke gani a tare da ni Safiya ce, wato mata ta ce. Faqalu subhanallah, waɗannan mutane guda biyu suka ce, haba ya manzon Allah, subhanallah ya rasulullah, haba manzon Allah, ya za ka yi tunanin haka, me kake tunani ya manzon Allah? Faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, a inna ash-shaytana yablughu min al-insan mablaghu dam, lalle shaytan yana yawo a jikin dan adam, yana kekkewa yawa yanda ka san jini yana kekkewa yawa a jikin dan adam. Yana anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tunanin e tabbas sun ga manzon Allah da wata mata, za su iya tsammanin shaytan zai iya raya musu cewa wata mata ce, za su iya zuwa su ce, ai mun ga manzon Allah da wata mata. Sai manzon Allah ya ce, ku dakata, kudakata innaha safiya wannan kuma matata ce safiyati innaha safiyatu bint huyay manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da cewa lalle matata ce to ɗan uwa musulmai dan Allah so nawa zaka ga mutum da mace kawai kai tunanin wannan mutumin ai alfasha ce zai aikata so nawa zaka ga mutum ya shiga wani gida sai ka muna na mishi tsammani wannan shine muke aikatawa a rayuwarmu wallahi kuma yana sabbaba mana bala'i zaka dauki mutum da mugun tsammani wanda kuma ba haka bane a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai muku hisabi da kai da shi a karkashin abin da ka mishi tsammani akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytan lalle kaga shedani yablughu min al-insan mablaghu dam yanda ka san jini yana yawo a jikin dan adam haka shedani yake yawo a jikin dan adam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikuma shay'a ni kuma ina tsoron kar shedan ya raya muku wani abu a cikin zukatanku kenan yawanci idan kaga an yi mugun tsammani an ga wani da wacce an ga wani ya bi wuri kaza an ga wani yana aikata kaza shedan zai raya maka cewa itunanin wannan abin da yake aikatawa sharri wannan na ai mazinaci ne wannan nan makaryaci ne wannan nan wurin kada kada ne zai ko wurin shayi shayi ta yaya al'umma za ta ci gaba alhali tana aikata abin da Allah madaukakin sarki baya so ta yaya alkhairi zai tabbata a rayuwarmu ɗan uwa musulmai alhali muna munana tsammani tsakanin junanmu kai kana min wani irin kallo ni ina maka wani irin kallo kai kana tunani na alfasha nake aikatawa ni ina maka tunanin ga irin aikin da kake aikatawa shedan ya zamanto yana yawo a zukatanmu shine ragamar rayuwarmu ya gama mu da juna ɗan uwa musulmai wallahi sai mun tashi tsiye domin mu kare kawunanmu mu nisanci abubuwan da Allah bai yarda da su ba abubuwan da addinin musulunci ya karantar da mu na hani mu hane zuwa gare su abinda Allah subhanahu wataala yayi mana umarni wajibi ne mu yi kokarin aikatawa ɗan uwa musulmai abubuwan da suke tabbatar a rayuwar ɗan adam su sanya shi daga cikin masu munana tsammani su nisantar da shi game da kyautata tsammani ga bayin Allah na gari abubuwa ne kamar haka na farko malamai suka ce al'aishu fi mujtama'in yaghlibu alayhi su'uzun zan shine ya zamanto kana rayuwa a cikin wata unguwa ko cikin wani gari wanda mutanen garin ba su da aiki sai su zargi wani ba su da aiki sai su yi tunanin wani ba su da aiki sai tunanin sharri ga al'ummar musulmai wantishar shukuku fi afradihi al'umma ce wadda za ta zamanto suna zargar junansu to kaga wannan abin ba zai kubutar da kai ba kai ma wallahi sai ka samu kanka cikin irin waɗannan mutane Allah subhanahu wataala ya kare abu na biyu wanda yake sanya mutum musulmi ya zamanto yana nisan ta kyaukyawan tsammani ya samu kanshi a cikin mugun zargi mugun tunani ga bayin Allah shine at-tarbiyatu min munzu sigha ala su'uz zan malamai suke cewa shine mutun ya tarbiyantu tun kana yaranka ba ka da aiki sai mugun tunani mugun tsammani ga bayin Allah in kaga wani da wacce kana yaro tarbiya kenan tun daga inda tarbiya take lalacewa shine yaron da zai koyi tun yana yaro munan tsammani ga bayin Allah naga wani ya aikata kaza naga wani yana kashe kudade kawai wannan mutumin barawo naga wani da babban salula kawai na san tun da bai da aiki sata yake yi wallahi wannan ba alkhairi bane abu na uku malamai suka ce al-jahlu bi ahkamid dinul hanif yana daga cikin abin da zai sa bawa ko mutum musulmi ya zamanto yana munana tsammani ga ƴan uwan shi shine jahilci game da addini tsarkakekke shine addinin musulunci wal-ibtida'u an ta'alimihi ad-da'iya ila husnul zann kuma mutun ya nisanci karance-karance na addinin musulunci irin yanda musulunci yake karantar da mu mafi kyawun halaye mu kyautata ma junanmu tunani da tsammani. Abu na hudu malamai suka ce al-jahlu bi hadhihi siffal khabitha, yana daga cikin abin da zai sa ka ka rika munana tsammani ga bayin Allah, shine jahilta wannan siffa ko wannan ɗabi'a. Kai baka da aiki sai mugun tunani ga bayin Allah, kai zamne wani ya huce da mota mai kyau, wannan ai albashin shi kaɗan ne kawai barawo, kaga wacce ta huce da kaya masu kyau, ai tuna ina tunanin wacce mazinaciya ce. Rayuwarka ga baki ɗaya za ta ginu akan munana tsammani ga bayin Allah, alhali wannan saɓon Allah ne kake aikatawa. Wallahi kuma Allah maɗaukakin sarki zai maka hisabi a gobe kiyama. Shine malamai suka ce al-jahlu bi hadhihi siffal khabitha, jahilta wannan mugun hali da wannan mugun ɗabi'a, wanda shine cutar da ta samu al'umman mu a yanzu. Mutane zaka gansu a zazzamna a fada, ba su da aiki sai wane ya huce, a ce wane kazan nan kaza ne, wacce ta huce ai kazan nan kaza ce, ita ce el kaza, ita ce mai aikata abubuwa ne wanda bai dace ga musulmi ba. Abu na biyar malamai suka ce musahabatul ashirar, yana daga cikin abin da zai sanya ka cikin irin wannan mugun hali ya dan uwa musulmi, shine ya zamanto baka da abokai sai mutanen banza masu irin wannan mugun ɗabi'a, wanda ba su da aiki sai munana tunani ga bayin Allah, za su yi zamne ba aikin hari barantana baki, babu tunanin yaya rayuwata za ta ci gaba, ya zan gyara addini na, ya zan yi neman ilimi na addini, kawai tunanin shi idan ya huto da sahi zai dora shayi, yau a garin mu a garin kaza mun ga mota kaza, wane ya huce da kaza, mai unguwa kaza yayi kaza, aikin kenan. Wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya maida mu baya a rayuwar mu, musamman matasa, ya kai dan uwana matashi ka ji tsoron Allah, ka gyara rayuwarka. Duk mutumin da kaga ya aikata aikin da kake tsammani sharri ne, ka bar shi da Ubangijin shi, ka yi tunanin yaya za ka kyautata ka gyara alaƙarka da Ubangijinka, yaya zan kawo ci gaba a rayuwata, sallah da nake aikatawa wadda take wajibi, shin abin da nake aikatawa daidai ne ko kuma a'a, yaya zan karanta addinin musulunci, wannan shine wajibi a rayuwarka. Amma kuma zama ka zagi wani, ka zagi wacce, abu ne wanda har abada ba zai kawo maka ci gaba ba, kuma zai maida ka baya a rayuwarka. A gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai maka sakamako akan haka. Malamai suka ce fa qurana usu lahum ta'thirun fi hadha al-jari, kaga abokanai na banza wallahi suna da tasiri a wannan bangare. Dukkan abokin da ya zamanto na banza yana da irin wannan hali zai goga ma abokin shi, sai zamanto kai ma kana irin wannan hali ba tare da ka la'akara ba ko ka ankara, kana tunanin kawai zama ne muke yi, amma kuma ka koyi irin waɗannan tsogome-tsogome, ka koyi irin waɗannan maganganu, ka koyi irin waɗannan tunani wanda ba su dace ga addinin musulunci ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu hanya ta gaskiya. Misali daga cikin musallai na magabatan ƙwarai, akwai wani bawan Allah Abu Ayyub Khalid bin Zaid, wani lokaci matashi take ce mishi ya Ummu Ayyub, matashi take ce mishi ya kai Abu Ayyub afwan, ala tasma ma yaqulu an-nas fi Aisha, wai ya kai baban Ayyub ba ka jin abin da yake faruwa a cikin gari, irin kazafi da ake yi ma Aisha radiyallahu anha, kamar yadda muka bada labari kissa ta Aisha radiyallahu anha, an yi mata kazafi na zina, take cewa ba ka jin abin da yake faruwa a cikin gari, mutane suna ta yada labari wanda wacce ta yi kaza, ala bala wa zalikal kazib, yace eh ina ji wallahi, amma wannan labarin da suke badawa ƙarya ne. ‘Yan uwa musulmai, so nawa za a kawo maka labari, ka taɓa ƙaryatawa? yace akunti anti ya ummu ayyub fa'ilatun zalik, wai yake mahaifiyar ayyub yanzu inda ke ce wannan abin da ake bada labari ta yi zina, yanzu ke zaki iya aikata haka? Qalat la wallahi, tace a'a, ina rantsuwa ga Allah wallahi ba zan aikata haka ba. To yace wallahi ma kuntu li af'alahu, yace a'a wallahi ba zan aikata haka ba. Yace to kin ga wannan labari ne na ƙarya, to menene na yaɗa shi? Dukkan abubuwan da mutane suke faɗa labari ne wanda yake bai da masdar, wato bai da asali, jita-jita ne. Ta yaya ɗan adam zai gina labari akan jita-jita wanda tsammani ne? Kaga wannan karantarwa ce kyaukyawa. Dan uwa musulmi, sau nawa matarka za ta kawo maka labarin wani ya aikata kaza? ‘Yar uwa musulma, sau nawa mijinki zai zo ya ce miki ai wacce ta yi kaza a unguwa kaza? To wajibi ne ya zamanto muna mu'arada game da irin waɗannan abubuwa. Kar mu yi mummunan tsammani ga bayin Allah, mu kyautata tunaninmu da tsammaninmu, sai ya zamanto rayuwarmu ta zamanto kyaukyawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata albarka. Malamai suke cewa lalle kyautata tsammani yana da fa'idoji a rayuwar musulmi. Kaɗan daga cikin fa'idoji wanda za mu karanta na kyautata tsammani, ‘yan uwa musulmai, shine malamai suke cewa inna husnu zan alamatun min alamati kamalul iman. Ya kai ɗan uwa musulmi, ka san da cewa lalle kyautata tsammani ga bayin Allah wallahi alama ce daga cikin manya-manyan alamomi wanda suke tabbatar da cewa kai kinnan kana da imani. Duk labarin da za a kama ka ce a'a ban yarda ba, idan kana ganin mutum ya aikata abu kaza ka sanya ma ranka cewa alkhairi ne yake aikatawa. Ka ga namiji da mace suna wucewa, a kai tunanin la'alla ƙanwar shi ce ko yayar shi ce, ba zan yi tunanin sharri a rayuwar shi ba. To wallahi wanda ya samu kanshi a irin wannan hali, albishir zuwa gare shi cewa wannan yana daga cikin manya-manyan alamun cika ta imani. Abu na biyu malamai suke cewa yana daga cikin fa'ida na kyautata tunani da tsammani ga bayin Allah shine fihi ighlaqu babul fitna wa shar. Lalle kyautata tsammani ga bayin Allah, kyautata zato ga bayin Allah, yana tushe ƙohohi na fitina. So nawa za ka jiyo labari ka ji an ce wacce ta aikata kaza, shi wanda ya jiyo labarin sai ya yi gaba ya yaɗa, sai ai na ji an ce wacce ta aikata kaza, ita wadda ta ji labarin za ta yi gaba ta faɗa na ji an ce wane ko wacce ta aikata kaza. Ƙarshe wannan abin zai zama tashin hankali da musiba a cikin al'umma. Ƙarshe a zo a yi ta ƙurayya, wane ne ya ce mini kaza, wacce ce ta ce kaza? Ƙarshe zai tabbata wannan abin mummunan tsammani ne, abin ba a aikata shi ba alal haƙiƙa. Da haka malamai suke cewa yana daga cikin hanya ta rihe ƙohuwar fitina shine ya zamanto kana kyautata tsammani gare ni, ina kyautata tsammani gare ka, ko da na ga ka aikata wani abu wanda yake baya da kyawu in sanya ma raina cewa la'alla alkhairi, sai a zauna lahiya. Abu na uku malamai suke cewa tariqun min turqi ziyadatul ulfa, kaga kyautata tsammani ga bayin Allah hanya ce daga cikin hanyoyin da yake ƙara danƙon zumunci da kyautata alaƙa da soyayya baina afradil mujtama, tsakanin al'umma, tsakanin ɗaiɗaiku na mutane. Idan muka zamanto muna ƙimanta junanmu, muna kyautata tsammani ga junanmu, ba na zarginka da wani aiki na alfasha, haka kai ma ba ka zargina duk lokacin da za ka gana aikata wani abu ko ta aikata wani abu, za mu yi tsammanin alkhairi. To wallahi wannan yana ƙara danƙon zumunci da soyayya tsakanin juna. Abu na huɗu malamai suka ce dalilun ala salamatul qalb, lalle kyautata tsammani dalili ne akan cewa wane yana da kyaukyawar zuciya, bai rike kowa a ranshi ba, yana tunanin duk wanda ya ga ya aikata wani abu, abin na alkhairi ne, la'alla kuskure ne ya aikata, ba haka ya dace ya aikata ba, ya kai musulmi min ya kai ka da munana tsammani ga bawan Allah har ka je ka yada shi cikin abin da baka da tsammani, baka da tabbasa akan shi. Wa taharatu nafs, malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake tabbatar da tsarki na zuciya. Zaka zamna duniya lahiya lau ba tare da ka rike kowa a ranka ba, zuciyarka za ta zamanto tsarkakakka, ba ruwanka da abin da mutane suke aikatawa. Wanda addinin musulunci ya karantar da mu, kai ka shagaltu da abin da yake wajibi a kanka shine mafi alkhairi da ka shagaltu da ayyukan da bayin Allah suke aikatawa na saban Allah. Kai ma zunubi ya maka yawa, kai ma akwai abin da kake aikatawa wanda bai dace ma shari'a ba, akwai saban Allah da kake yi wanda kana hamar yaya zaka daina su, to kuma yaya zai zamanto kana bibiyar al'umman musulmai, wani yayi kaza, wacce ta yi kaza, ina tsammanin abin nan da ake aikatawa kaza ne, wani sana'an nan da yake aikatawa ga abin da nake tunani, har ma ya zamanto kana yaɗa irin wannan labarin. Allah dai madaukakin sarki yake cewa innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu, sai Allah yake cewa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, lalle wanda suke so su yada al-fasha, naga wani yayi kaza ko wacce ta yi kaza, abin nan da na gani kawai haka ne, wacce mazinaci ya ce kowa na dan shan giya ne, wani ga irin sana'ar da yake yi, Allah ce duk wanda yake kokarin yada irin wannan alfasha a doren kasa a cikin bayin Allah na gari, Allah ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, wallahi masu yin haka suna da azaba a nan duniya da kuma gobe kiyama. Allah ce wallahu ya'lam, Allah ne kadai ya san ya gaskiyar lamari yake, wa antum la ta'lamun, ya ku bayin Allah ku buku san ba me yake faruwa, so nawa zaka yi tsammani ga bawan Allah, alhali abinda kake tunani da tsammani ba haka bane. Dan haka mu ji tsoron Allah ya yi uwa musulmai, mu kyautata ma juna tsammani, ya zamanto dukkan rayuwarmu ta ginu a kyautata mu'amala, faɗan alkhairi, yaɗa alkhairi, tunani game da juna akan alkhairi, wanda wannan shine zai tabbatar da alkhairi a cikin ƙasashenmu, a cikin garuruwanmu, a cikin al'umma ta musulmai gabaki ɗaya. ‘Yan uwa musulmai, ana nuna mana lokaci ya yi, wanda wannan shine ƙarshen bayani namu akan husnul zan, wato kyautata tunani da tsammani ga bayin Allah na gaskiya. Abinda muka gabatar na alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya bamu lada, kuskuren da muka aikata a cikin wannan darasi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.